kasar Burtaniya ta taso kayar wasu ƴan bakin haure da ta yi zargin cewa ƴan Najeriya ne da ake zargin yawan su ya kai 500 a lokacin da na isa filin jirgin sama na kasa da kasa dake nan Lagos je kadan daga cikin mutanen da aka dawo da sun ne na tarar suna gararan ba a raba filin jirgin sama na kasa da kasa dake Lagos ha kuma sun shaida mini cewa wasun su da aka dawo da sun ba ƴan Najeriya bane suna masu ja wasu ƴan kasan Barbados ne kuma an dawo da su ne ba tare da son su ba ga dai abin da wasun su ke cewa
Barbados I don't know what I'm doing in Nigeria you know what I mean like this is just like they just play us out man No, I'm not British nationality, but I've been living in United Kingdom for 15 years.
Yace ni dan kasan Barbados ne, shekaru na 15 a kasar ta Burtaniya, ba kuma inda na sani in ba wannan kasa ba. Duk kokarin da nayi dai domin jin ta bakin jami'an shige da fice da filin jirgin sama Murtala Muhammad dake nan Lagos ya citara, a yanda wasu daga cikin bakin hauren da aka dawo da su Najeriya suka yi zargin wasu jami'ai a ofishin jakadancin Najeriya da kuma jami'an shige da fice a nan Najeriya da sanya hannu a takardar karɓar su dukkuwa da cewa su ba ƴan Najeriya bane tare da kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya sa baki a wani al'amari
Nigeria embassy in the UK the Nigeria president should talk to them to start taking bribe because there's no help in here I'm in here and I'm stranded I got nobody here no got a family no friends I just like a foreigner in here you know what I mean I'm looking at everyone now I don't know what to do
Yace ya kamata shugaban Najeriya ya magana gare su da su daina karban cin hanci domin kuwa suna zubar da mutuncin Najeriya yanzu aka dai wayannan baki da aka tsoke su zuwa Najeriya tuni suka shiga gari abinda kuma wasu ke ganin cewa tamkar barazanar tsaro ne ga Najeriya inda aka bari suka shiga gari ba tare da tantance su ba baban yajibran murya Amurka daga Lagos Najeriya